أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله يو لاربا biyar ga watan Ramadan shekara ta 1443 Hijiriya wanda ya dace da 6 ga watan 4 shekara ta 2022 miladiya zamu ci gaba da karatun littafin mu mai albarka shine sunan Abi Dawud na Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala muna cikin kitabut tahara darasin mu na wannan shine darasi na 12 darasi na 11 mun tsaya hadisi na 116 haka ne ku 116 yau zan mu tashi a hadisi na 117 al-imam yake cewa Allah mashi rahama haddathana Abdul Aziz ibn Hayyal Harrani mansubun ne zuwa ga garin Harran qala haddathana Muhammad shine ibn Salma an Muhammad ibn Ishaq an Muhammad ibn Talha ibn Yazid ibn Rukana an Ubaydullah al-Khawlani an ibn Abbas qal babban tabi'i ne Ubaydullah al-Khawlani kala yake cewa dakhala alayya aliyu ya ibn abi talib yace ali ya shigo mini yana nihin ali ibn abi talib wa qad aharaqal ma a hakika ya zubar da ruwa ya kwararar da ruwa ma'ana yayi bawali shine ake nihi da wannan cewa aharaqal ma yin yayi bawali suna fadin wannan yaran da larauci da nihin cewa mutun yayi bawali kuna fulanun aharaqal ma ma'ana shi kawai yayi bawali dan saboda ya zo ma cikin sharhin Ibn Rasalan yake cewa a cikin shi akwai idlaqin cewa mutun yace a haraqal ma da nihin cewa mutun yayi bawali duk da wani hadisin ya zo cewa la yaqulanna ahadukum aharaqtul ma kar dayan ku yace na kwararar da ruwa sai dai yace nayi bawali to wannan hanin bai tabbata ba cikin sanadin shi akwai Abdurrahman ibn Anbasa ibn Abdurrahman wanda an yi ijma'i akan cewa da ifi ne ba a amsa hadisin shi a cikin hanin cewa a haraqal ma kuma ƙarin hujja gashi nan ana cewa a haraqal ma a wannan hadisin yace bi wudu'in fada abi wudu'in sai yace aka mushi abun arwalla fa atainahu bi tawrin fihi ma sai muka zo mushi da wata tasa wadda akwai ruwa ciki hatta wada anahu baina yadayhi sai da muka ajje wannan ruwan a gaban shi fa qala sai yace ibnu abbas ya kai ibnu abbas ala urika kaifa kana yatawadda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bazan nuna maka ba yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake arwalla qultu bala nace a nuna mini qala sai yace fa asgal ina sai karkato da wannan makayin ala yadihi akan hannun shi fa gasala ha sai ya wanke hannun sun ma adkhala yadahu al-yumna sannan ya shigar da hannun shi na dama fa afraga biha ala al-ukhra ya zubo mata akan hannun guda sun ma gasala kafaihi sannan ya wanke tahufukan shi sun ma tamazaba da sannan kurkura baki wastan sarai haito ruwa bayan ya shaka summa adkhala yadayhi sannan ya shigar da ruwan shi fili hannuwan shi cikin ina cikin al-ina makayin jami'an gabaki daya fa akhadha bihima hafnatan mimma sai ya kwaso kwasa guda ta ruwa in an ce al-hafna ita ce mil al-kafai tahi guda bi a kwalho haka gabaki daya tahi bi a cika su shine al-hafna ya kwaso tahin shi bi a cike mimma inda ruwa fa daraba biha ala wajhi ya zuba ma huska shi summa alqama ibhamahi ma'a qabalami uzunai sanan yan nitsar da ibhamashi ga abin da ya gabato daga kunnuwan shi summa saniya summa salisa yayye nabi sanan yayi na uku wannan yana nihin shahar kunni misal zalika duka irin haka nan yake yi summa akhadha bi kafihi al-yumna qabdatan mimma sanan ya kwasa daga da tafin shi na hannu qabda guda ta kwasa guda ta ruwa qabda kuma hannu daya in an ce alhafna hannu biyu cike da abun ko ruwa ne ko hatsi ne ko menene alhafna hannu biyu cike da abun in an ce alqabda kuma hannu daya a ciko abun kamar yadda zamu ganshi al-mawazin wal-makayil shar'iyya yace mimma inna ruwa fasabbaha ala nasiyatihi sai zuba abu sa kokuwa kanshi fatarakaha sai ya bar wannan ruwan wannan damiri yana koma ga ruwan tastannu tasilu yana zubawa tastannu bayin aswaki ba tastanni yana zubawa ruwan ma'ana tasilu ma'ana sai ya bar ruwan yana zubawa abinda yake nihi yana kwalho ruwan ya zuba a nasu yakin shi haka sai ya bar ruwan yana zubawa da kanshi yana dasawa ba wanga goge shi yayi ba summa gasala zira'aihi sannan ya wanke zira'in shi guda biyu ila mirfaqaihi zuwa ga guyuwar hannun shi salasan so uku summa masahara asahu sannan sai ya shahi kanshi wa zuhura uzanaihi da zahirin kunnuwan shi bayan fatin kunnuwan shi kenan yace summa adkhala ilayhi jami'an sanne shigar da hannun shi gabaki daya fa akhadha hafnatan mimma ya kwaso kwasa kwanu biyu na ruwa fa daraba biha ala rijlaihi ya buga ma kafahuwan shi ma'ana zuba ma kafahuwan shi wa fi hannat atakalman akwai kafat akwai takalmi bi hudda takalman ba fa falataha sai meke su fagasala biha alal ukhsumal ukhra sai yawanke su akan man ruwan da ya zuba wai da ya zuba ruwan ba guri daya bai tsaida shi haka fa falataha sai ya zuba ruwan haka zubawa da zata zamana guri ko ina ya samu ya watsa haka gurin ya zubi ko ina fagasala biha alal ukhsumma yawanke da ita summal ukhra misal zalik sannan gudan ma yan mata irin haka qala sai ce qultu nace mishi wafinna alaini a cikin kafahuwar da takalmi habbiu wafinna alaini yace eh da takalman shi qultu he nace mishi wafinna alaini kuma da takalman shi yayi qala sai ce wafinna alaini eh da takalman shi ya fada haso uku dan saboda da shi abun mamaki ne a gare shi bakon abu ne a gare shi eh suka ce ya karrara wannan abun abu haso uku dan saboda yana mamaki ya kasance ali ibn abi talib shi ya aikata haka kuma darbul ma'a ala rijli ufiha na'al mutun ya zuba ma kafar shi ruwan kuma takalmin shi a ciki sha'irani Allah mashi rahama a cikin litan kashful gumma an jami'ul umma yace innal qa'ila lil lafzi wanda yake cewa na fada kin nan shine ibnu abbas yana tambayar ali kuma wannan lafazin shi ne ibnu abbas yake cewa sa'altu aliyan na tambaye ali sai na ce mishi wafinna alaini kenan nan kirara imamul yake nuni cewa kirara nan gurin ibnu abbas ne shine ya nuna cewa ya tambaye ali ibnu abi talib wafinna alaini wafinna alaini munziri yake cewa cikin wannan hadisin akwai magana tirmizi ya ce na tambaye muhammad ibnu isma'il al-imamul bukhari dan malamin shi ne tirmizi yace na tambaye bukhari game da hadisin nan yace hadisin nan mai rauni ne yace wa ma adri ma haza wannan hadisin ban ma san me ke cikin shi ba hadisin ahmad ibn hanbal ya huddo shi haka yake cikin al-muntaqa da cikin at-tarhisul habir bazar ya rawaito shi yace ba mu san wani mutum ɗaya ba wanda ya rawaito wannan hadisin ta hanya ubaydullah al-khawlani shi kuma ba mu san ba cewa yana ruwaya sai daga muhammad ibn talhat ibn yazid ibn rukana ibn ishaq yayi ijma'i akan cewa bi sama'i fihi yana da sama'a a wajen shi kuma ibn hibban ya huddo shi ta wata hanyar takaice a takaice dai hadisi mai rauni ne al-imam al-bukhari ya rauna nashi kamar yadda tirmizi ya hikaito daga malamin shi bukhari musanni yace cewa annal hadisa wa in kana ruwatu kulluhum siqat hadisin duk da cewa dukkan marawaitan shi siqat ne amintattu ne lakin fihi illatun khafiyya sai dai cikin shi akwai illawa da take boyayya yace la yadalu alaiha illa al-bukhari wa amsaluhu ba wanda ke gano illar da ke cikin wannan hadisin in ba iri-irin su bukhari ba yace wal allal illal khafiyya mai yiwa illa boyayya a cike ita ce abinda bazar ya fada shine mazinnatut tadlis min ishaq ishaq ana zatan ya kasance yayi tadlisi a wannan sai anan gurin shine ya zama illar da ta sa imam al-bukhari yake sukar wannan hadisin ya rauna shi dan saboda ana zatan ishaq da tadlisi ana zargin shi da tadlisi Abu Dauda yake cewa wa hadisi Ibn Jurayj an shayba yushbihu hadisi Ali yana kama da hadisin Ali hadisin Ibn Jurayj li'annahu qala fihi dan saboda shi ya fada a cikin shi Hajjaj ibn Muhammad an Ibn Jurayj Hajjaj ibn Muhammad daga Ibn Jurayj wa masaha bi ra'sihi marra wahida yace yayi shafa da kan shi shafa guda qala Ibn Wahab Ibn Wahab yake cewa fihi an Ibn Jurayj a cikin shi akwai an rawaito daga Ibn Jurayj yace wa masaha bi ra'sihi salasan yayi shafa da kanshi shafa uku duka wannan zan mutar da warwararta hadisi na 118 al-imam yake cewa haddathana Abdullah ibn Maslama an Malik an Amr ibn Yahya al-Mazini an abihi annahu qala li Abdullah ibn Zaid ibn Asim wa huwa jaddu Amr ibn Yahya Amr ibn jaddi kakani na Amr ibn Yahya yace hal tastadiya an turiya ni kaifa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda shin kana iya nuna mini yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake arwalla fa qala abdullah ibn zaid na'am abdullah ibn zaid yace eh ina iya nuna maka fada abi wudu'in yace a kawo mishi abun arwalla fa afraga ala yadayhi ya zubo ruwa akan hannuwan shi fa gasala yadayhi ya wanke hannuwan nashi summa tamadamada sannan ya kurkure bakin shi wastansara salasan ya hito so uku summa gasala wajhahu salasan sannan ya wanke fuskar shi so uku summa gasala yadayhi marataini sannan ya wanke hannuwan shi so biyu marataini ila al-mirfaqaini zuwa ga wannan kinshi guyuwar hannu summa masaha ra'sahu bi yadayhi sannan ya shahi kan shi da hannuwan shi fa aqbala bihima wa adbara ya zo da su kuma yayi baya bada abi muqaddam ra'si ya fara daga magabacin kanshi summa zahaba bihima ila kafahu sannan yattahi da su zuwa ga keye shi kenan ya fara daga nan da farko yayi baya da su summa raddahuma hatta raja'a sannan ya maido su har sai da ya koma ila makanin lazi bada aminhu zuwa gurin da ya fara wanke kafahuwan shi wanki wannan shahak summa gasal rijlihi sannan ya wanke kafahuwan shi a cikin hadisin da yace ya wanke hannun shi zuwa ga murafiki jumhurin malamai sun tayi akan cewa murafikai su ma suna shiga cikin wankewar wajen wankewa za a wanke hansu dan saboda Allah madaukin sarki yana cewa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum nan ila tana nahi istigraq ta gama ciki take ba wai ba ila boda take nahi zuwa daidai gurin abin sai a tsaya shi ba za a sayo shi ciki ba al-imam zamakhshari Allah mashi rahama yake cewa lafazinta yufidu ma'ana al-gaya mutlaqan yana nunin kaiwa matuka amma shigarta a ciki da hutatta wannan kuma yana buƙatar dalili summa atimmu siyama ila al-layl zamakhshari ya kawo wannan hujjat sannan ku cika azumi zuwa dare nan da aka kawo ila al-layl har daren kuke shigowa kuke sayowa ciki dinda yan shi'a har dare suke sa amma ba su ake sahi ba ana zance bisa kan mazhabi na kirki na sunna kyakkyawa shin azumi ana yin shi ne har akai shi har dare kenan zamakhshari yace yadda wannan gurin ila ba ta bada damar cewa azumi ba a shigo har dare ya shiga ciki to ita ma inal mirfaqaini ba za a sayo han murafikin ya shiga ciki ba daga an zo daidai kanshi za a tsaya yace dalili ne akan lamarin guda bi Hafiz Ibn Hajar yake cewa yana yiwa ayi dalili akan shigarta da aikin Annabi alayhi salatu wassalam Annabi ha ita yake sawa murafikin shi guyuwar hannu ya zo cikin sunan na dara kudini da sanadi kyakkyawa Hasan daga hadisin Usman cikin siffa arwalla ce ya wanke hannun shi da murafikai hatta massa adrafa adudaihi har sai da ya taba wani bangare na damtsan shi wannan shine damtsi kenan ya nuna arwalla sai da ya dan taba wani bangare na nan damtsi kenan ya nuna marafiki ya shiga ciki guyuwa hannun ita ta shi dan ana magana sabani ne akan guyuwa hannun ita a wajen wankewa ta shigo har ciki ita za a wanke in an ce har ita a taho kenan in ka zo sai ka shigo nan zaka wanke in kuma an ce banda ita daga an zo daidai ita za a tsaya kenan daga ka zo daidai nan ya wadatar ba sai ka sayo ita guyuwar hannun ba yace sai dai kuma danganan shi mai rauni ne kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a daral ma ala mirfaqai annabi nan zai arwala yana kwararar da ruwa a bisa mirafikan shi amma hadisi ne mai rauni bazar da dabarani daga hadisin wa'il ibn hujr cikin siffa arwala annabi sallallahu alaihi wasallam ce yawwanke guzara'an shi har sai da ya wuce murfaqi bahawi da dabarani daga hadisin sa'alaba da uba daga ababan shi yake cewa summa gasala zira'aihi hatta yasilu al-ma'a ala mirfaqai ya wanke zira'in shi har sai da ruwa yana gudana a bisa murafikan shi yace wannan hadisan dukkan su bangaren suna karfafa bangare akan cewa murafiki shi ma a shigo da shi ciki duk da suna da rauni annaha bi ma'ana ma a cewa tana ma'anar ma'a ilakin wannan ta cikin ilal mirfaqaini cikin hadisi da qur'ani tana nihin ma'al mirfaqaini har su kenan za a sa Shafi'i yana faɗa a cikin littafin shi al-ummu la a'lamu mukhalifan fi ijabi dukhul al-mirfaqaini fil wudu ban san ba wani sabani akan cewa murafikai su ma ana sayar da su a cikin wankewa har su ake sayarwa cikin wankewa a takaice dai mutun ya sa su har ciki ya huta daga cikin shakku hadisi na 119 yake cewa haddathana musaddadun haddathana Khalid an Amr ibn Hayl Mazini an abihi ana Abdullah ibn Zaid ibn Asim bi hadha al-hadith wa qala yake cewa famadumada ya kurkure baki wasan shaka ya shaka ruwa min kafin wayida daga tahin hannu guda daya ya fa'alu zalika salasan yana aikata haka haso uku da yace yana aikata haka ga tafi guda al-imamu muslim da al-imamu darimi da al-imamu tirmizi sun huddo suka ce daga hadisin abdullahi ibn zaid hadisi ne mai kyau kuma garibi ne an rawaito daga malik daga bin uwa yana daga wasid ba daya ba hadisi daga amr ibn yahya amma busa ambaci ba wannan harafin wannan kalmar ta cewa min kafin wahida malamada kurkurar baki daga tahi guda da tahi guda na tahin shi guda yace wannan bisa ambata ba hu faza akan wannan annan nabiyyu muhammadu wasta shaka min kaffin wahida inna ma zakarahu khalid ibn abdullah wanda ya ambaci cewa min kaffin wahida cikin hadisin nan kawai shine abdullahi khalid ibn abdullah khalid sika ne hafizi ne daga cikin malaman hadisi amma malaman hadisi suka ce hadisin muhammadu kurkurar ruwa da shaka ruwa daga tafi guda ya wadatar shi yasa aka ce nashi ya dauka akan cewa ya wadatar Shafi'i yake cewa idan ya hada su akan kafi tafi guda daya ya wadatar idan kuma ya rarraba kuma wannan shi ma abu ne wanda muka hiso inji al-Imam Shafi'i حديث ندلي ذي إشرين الإمام أبو داود يكتشف الله مشرهما حدثنا أحمد بن أمر بن سار قال حدثنا بن وهب أن أمر بن الحارس أن حبان بن واسي حدثه يا باش الحديثي أن أباه حدثه بابنش يا باش الحديثي أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني ياج عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر ينا أنبتا أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشواشي يا غمن زن الله صلى الله عليه وسلم فذكر وضوءه سي أنبتي أرولشي أرول أنبي كينا قال يكي تشوا مسح رأسه يشاهي كنش بماء دروا غير فضل يدي وأن با سوران هنوان شباني وغسل رجاليه كينا تجديد الماء لهما يا سامو قلينا yace wa gasal rijalaihi sai ya wanke kafafuwan shi guda biyu hata anqahuma har sai da ya tsarkake su dan saboda kamar yadda muke faɗa duk abin da ka gani su malaman fiqihu wasu sun tahi akai kowannen su yana da hujja sai dai ana maganar hujjar wani tahi ta wani ƙarhi dan wani yace kazan nan bai tabbata ba ba yana nihin shi bane yake cewa bai tabbata ba a malaman hadisi da malamai wanda suke muhaqiquna cikin abin nan dan gashi nan gurin hadisan da suka yi shahara a Bukhari da Muslim shine hadisin abun nan tajdidul ma'ilahuma babu shi sha'ada shafa dai aka ambata to kuma a wannan hadisi sai su sa ma mutun yayi dibin cewa to masu cewa tajdidul ma'ilahuma ko basu da hujja kwata kwata gaba ɗaya ma basu da hujja to wannan in ba ka yi ihada da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba baka da ikon ka ce ma wani basu da hujja sai dai malamai wanda suka karanci abu wannan an rawaito ibnu lahi'a ya rawaito wannan hadisi da cewa hatta alqahuma sai da tsarkake su ya rawaito shi daga habban ibn wasi daga baban shi daga abdullah ibn zaid annabi sallallahu alaihi wasallam tawadda ayi arwala wa masahar asahu ya shahi kan shi bi ma'in ghayr fadl yadayhi da ruwa wanda yake ba na sauran hannun shi ba kenan yayi tajdidul ma'ilahuma an rawaito daga amr ibn al-haris daga habban asahu shi yahi inganci dan an rawaito shi daga huska ba dai ba ta hanya abdullah ibn zaid da wani shi annabi alayhi salatu wasalam akhadha li ra'sihi ma'an jadidan ya daukan makan shi ruwa wanda yake sabo wannan wani hadisin ne daban wal amalu ala hadha inda aktharu ahli al-ilm yace aiki akan wannan yake wajen mafi yawaicin malamai ra'au an yi akhadha li ra'sihi ma'an jadidan suna ganin cewa ya dauki sabon ruwa ga kanshi ga na kunne daban wannan kenan hadisi na 121 yake cewa haddathana ahmad ibn muhammad ibn hanbal yake nan ne ya rawaito shi daga malamin shi Ahmad ibn Hanbal yace haddathana Abul Mugira haddathana Hariz qala haddathani Abdurrahman ibn Maisara al-Hadrami qala yake cewa sami'tu al-Miqdam ibn Ma'ad ya kariba naji shi wanda ɗan nahawu suke ta misali da shi al-Kindi qala yake cewa uti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi wudu an zo ma Annabi sallallahu alaihi wasallam da abun arwalla fa gasala kafaihi ya wanke tafufukan shi salasan so uku wa gasala wajahu salasan ya wanke fuskar shi so uku summa gasala zira'ihi salasan sannan ya wanke zira'in shi so uku summa matamada sannan kurkure baki wasan shaka salasan ya shaka ruwa so uku summa masaha bi ra'sihi sannan sai ya shafa da kanshi wa uznahi da kunduwan shi zahir umma ba din ma cikin sa da bayan su can baya da muke magana tajdidul ma'ilahuma ba magana kurkure baki da shaka ruwa ba magana kunne da kai da shafar kai shi ake magana magana bi ta zo amma ta istinshaq ya gabata ce mafi inganci shine abun nan ga masu tare da hancin da bakin duka an dauko ruwa daya ayi kuma ayi haka nan har so uku shi yake Bukhari shi yake a Muslim amma wannan da ya wuce fa muna magana ne akan da an ce ta guri bi ne wanda ana tajdidul ma'ilahuma kan mutun ya cakuda su kuma wannan hadisin wannan baban kamar yadda muka faɗa kamar manta shine Bakara Abu Dauda ya yawaita kawo hadisai a cikin shi kuma ta hanyoyin arwala sifa arwala annabi yake so ba mu ta hanyoyi kala kala ta hanyoyin sahabbai daban-daban kuma wanda malamai suke cewa abinda ke nuna mana cewa mas'alar sifa arwala annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ake yin ta mas'ala ce da tun lokacin sahabbai suna da sabani akan ta shi yasa kowa yake kawo sifar da yake ga ta tabbata daga gare shi shi yasa Abu Dauda ya zubo su gaba daya حديث نا 122 yake cewa haddathana Mahmud ibn Khalid wa Yaqub ibn Ka'ab al-Antaki lafzuhu qala lafazin sa ne ya fada wannan yana cikin tahri na al-Imam Abi Daud haddathana al-Walid ibn Muslim an Hariz ibn Usman an Abdurrahman ibn Maisara an al-Miqdam ibn Ma'ad ya kariba yake cewa ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tawadda ayayi arwalla falamma balaga masa rasi yayin da ke wajen shahukan shi wada akafaihi sai aje tafukan shi ala muqaddami ya aza tafukan shi ala muqaddami rasi ya busa magabacin kanshi goshin shi kenan fa amarrahuma ya shudar da su marra ya murru ne ba fa amarrahuma ban babu tashridi ya umarce su fa amarrahuma kuma ya shudar da su suka shude kenan hatta balaga da kafa har sai da ya je kiya summa raddahuma sannan ya maido su ilal makan allazi bada minhu ga gurin da ya fara mahmud yake cewa akhbarani haris haris ya bani labari hadisin da ya wuce na baban da ya gabata yake cewa lam ya'khudh lil uznain ma'an jadidan bal masaha ar-ra's wal uznain bima'in wahid yayi shafa akai bai dauko mishi ruwa sabo ba ya shafa akan tsuda ruwa wanda yake sabo hai hadisi na 123 haddathana mahmud ibn khalid da hisham ibn khalid al ma'ana in ya kawo al ma'anan nan ma'ana abin da yake nihi ma'anar sa duka daya ce ga mutane biyu wanda daga gare su al imamu abu dauda ya rawaito hadisin da mahmud ibn khalid da hisham ibn khalid to dukan su yace sun bashi hadisi yace al ma'ana abin da yake nihi da wannan kalmar zatta ita mai mutuwa nan gaba cewa ma'anar sa duka daya ce ma'anar khalid din da ma'anar mahmud hisham da ma'anar khalid mahmud duka hadisin ma'ana daya ne babu sabanin ma'ana yake cewa qala suna cewa haddathana al-walid bi hadha al-isnad abu walid ya ba mu labari da wannan sanadi wa masahabi uzunaihi zahirahuma wa badinuhuma yayi shafa da kunnun shi cikin su da baikin su zada hisham amma hisham sai ya kara cewa wa adkhala asabi'ahu fi simahi uzunai sai ya shigar da yatsin shi cikin kofar kunnuwan shi wannan al-imamu abu daud yana daga cikin taharri da kiyayewa kowane marawaici ya raba mishi lafazin da ya fito daga gare shi gashi a ƙarshe bayan ya ce ma'ana hadisan duka ɗaya ne sai ya ce amma kuma hisham ya ƙara cewa sai ya kawo adkhala asabi'ahu fi simahi uzunai wannan hisham kadai ya bashi ita ba banda mahmud hadisi na 124 yake cewa haddathana mu'ammal ibnu fadl al-harrani haddathana al-walid ibn muslim haddathana abdullah ibn al-ala haddathana abu al-azhar al-mugira ibn farwa wa yazid ibn abi malik anna muawiya tawadda'a lin-nas muawiya yayi arwalla ga mutane kamar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tawadda kamar yadda ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana arwalla falamma balaga ra'sahu yayin da yake kan shi garafa garfatan mimma sai kwalhowa guda ta ruwa fatalaqahuma bi shimalihi ya amshe shi da hagumin su hatta wada'uhuma ala ra'sihi sai da aza sa abu sa kan shi hatta qadara lama ha sai da ruwa ya dugo auka da ya kudura hakko kuma ya kusa ya dugo summa masaha min muqaddamihi sannan ya fara daga magabacin kan shi ila mu'akhirihi zuwa karshen shi wa min mu'akhirihi kuma ya komo daga karshen ila muqaddamihi zuwa ga farkon shi abinda yake nihi nan ya dauko ruwa da wannan kin shi kuma ya amshe shi da hagumin kin shi ya zuba shi sai da yi da so ga makayi nan gurin ya kwalho ruwan da hannun shi na dama sai ya zubo ma wannan hagumin hagumin ma sai da ruwan ya kai na da so daga jikin tarada kuma ya gama su gaba daya ya shafa kai da dayan maido shine yake nihi wannan hadisan dukkan su suna mana nuni akan cewa kai ga baki daya ake gama shi da shafa kuma da shar'antuwar shaho kunnuwa cikin su da baikin su ga baki daya sabanin wanda suke cewa idan mutun ya shahi daidai kaza ya wadatar daidai kaza ya wadatar hadisi na 125 yake cewa haddathana mahmud ibn khalid haddathana al-walid bi haza fi haza al-isnad qala yake cewa fatawadda asalasan salasan yayi arwalla uku uku wa gasala rijlaihi bi ghairi adadin ya wanke kafafuwan shi ba tare da adadi ba kenan nan gurin ya bayyana mana cewa su kafafuwa kuma ba adadi ba ake yi yace malamai sun yi kafa dalili akan wannan hadisin akan cewa kafafuwa ba a kayyade su da adadi ba raza wanke sai ne har aga dauda ta gushe kuma sun wanku ko ina ya samu ruwa kuma wannan istidlali ne cikakke dan ya zo cikin ruwayoyi masu yawa cewa annabi ya wanke su so uku to wannan sai a dauke shi akan cewa gasaru rijini fi hadha al-hadith ala al-ghasalati salasa wa illa ma yahsubu ar-rawi ar-ra'i kaunuha salasa akan kawai wankewar arwalla mafi sauran gaban arwalla ne annabi ya wanke guda uku marawaici kuma ya fada haka ima a kafahuwa ma alhali kafahuwa ko ba haka nan bane haddathana musaddadun haddathana bishr ibn al-mufaddal haddathana abdullah ibn muhammad ibn aqil an rubay bint muawiz rubay bint muawiz ibn afra qala take cewa sahabiya ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatina annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zo mana idan kaji tunda ma yake nuna maka cewa babbar sahabiya ce ya atina yana zo mana fahaddathana sai ta ba mu labari annahu qala yake cewa uskubili wudu'an ku zubo mini abun arwalla ruwan arwalla fa zakarat sai ta ambata wudu'an nabi ta ambaci arwalla annabi sallallahu alaihi wasallam qalat fihi sai ta amtacci kenan mun gani mas'ala arwalla yadda annabi yake arwalla mun gani daga sahabbai da dama kuma gashi hata kai da mata ma na sahabbai suna ba mu labarin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake arwalla. Rubai take cewa fagasala kafaihi salasan, ya wanke tafufukan shi so uku, wa wajihuhu salasan, da huska shi so uku, wa madmada ya kurkura baki, wasan shaka shaka ruwa marra so daya, wa wada aidaihi salasan, ya wanke hannun shi so uku salasan salasan, wa masahabi rasihi marataini shahikan shi so biyu, ya buda'u bi muqaddami ra'si, yana hawara da magabacin kanshi, summa bi muqaddami sannan mu'akhkharihi kai, summa bi muqaddami sannan daga magabacin shi, wa bi uzunaihi kilatayhi ma da kunnuwan shi gabaki dayan su, wa budunahuma da cikin su, wa wadda'a rijlaihi salasan salasan, yamma kafahuwan shi arwalla so uku uku. Wannan a cike da take cewa Rubai dan ya wasan shaka yayi kurkurar baki da shaka ruwa so dayan munura, bayan sauran kuma can duk uku uku ya wuce. To nan ya ambace shi ne, suka ce li bayanul jawaz, dan ya nuna cewa yi dai kin ya wadatar, kuma haka Bukhari ya kulla mana babi akan wannan. Kala Abu Daud, Abu Daud yake cewa wa haza ma'ana hadisi musaddad, wannan shine ma'anar hadisin musaddad. Suwidi yake cewa ihtajaman yara annahu yabda'u bi masahur ra'sa, a cikin nan idan muka nura mu rika sa nura a cikin abinda muke karantawa, kada ya zama kawai kamar takara wucewa muke babu tadabburi a cikin abun. Idan da muna tad, akwai wasu abubuwan da kyale su ne nike har shin an samu wani wanda zai gano cewa kai nan akwai matsala ayi magana. Nan gurin kun gani cewa yabda'u bi mu'akhkhir ra'sihi, yana fara daga ƙarshen kanshi, shafa'ar wallah shafa kai daga nan ake fara kuma ai haka. To wannan ai haka yake nuna, gashi ya ce yabda'u bi mu'akhkhir ra'sihi summa bi muqaddamihi, sannan kuma sai ya zo daga magabacin shi. Kenan wannan yana da magana. Al-Imam Suyuti yake cewa wanda yake ganin cewa za a fara shafa kai daga mu'akhkhir kin shi, daga baya ayo gaba, suna hujja da wannan hadisin. Tirmizi yake cewa malaman Kufa sun tahi akan wannan magana, cikin su akwai Waki ibn Jarrah, amma Ibn al-Arabi al-Maliki ya bada amsa akan amsar jumhur cewa wannan taharifi ne na marawici daga fahimtar shi. A cikin Bukhari ma mun yi shi ko an yi bayanin shi kuma. Yace fa innahu fahima min qawli ya marwaci ne ya fahimci cewa an fara daga magabacin kai, yayin tunanin cewa daga nan kin aka fara aka taho, kawai kuskure ne dai na marwaci cewa an fara daga baya kuma aka yo gaba. Alhali abun ba haka nan yake ba, dan saboda hadisi da dama da suka yi nuni akan haka. Hadisi na gaba yake cewa haddathana Ishaq ibn Isma'il na 127, qala haddathana Sufyan an ibn Aqil bi hadha alhadisi, yace yughayyiru ba'd ma'ani bishar, ya jirkita wani bangare na ma'ana hadisin Bishr, kenan ya saban ban da shi wajen ma'ana. Sai ya ce qala fihi, ya wada cikin shi, wata madama da ya kurkure baki, wasan shaka salasan, ya shaka so uku. Hadisi na gaba na 128, haddathana Qutaybah ibn Yazid wa Yazid ibn Khalid al-Hamdani qala haddathana Lais an ibn Ajlan an Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil an Rubay ibn Muawiz ibn Afra anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa chaddi sahabiyyar da ta wuce, Annabi sallallahu alaihi wasallam tawadda inda hayayi arwalla a wajenta, fa masahar ra'sa, ya shahi kanshi kullahu gabaki dayan shi, min qaranin sha'ar, daga can tsakiyar wannan gashi, daga tsakiyar gashin kai, kullu nahiyatin ta kowane bangare, limun sabbi sha'ar, daga magangara ta gashi, inda in an zuba ruwa daga gashi yake gangarawa, wala yuharriku sha'ar an hayatihi, bai jijiwe gashin gami da hayashi. Wannan kuma ana magana ga wanda yake da cikakken gashi, gashi ne irin na mata, irin na Larabawa, wanda ya sabko har daga nan kenan, yazo shi ya zubo ruwan ya shafa gashin wanda ya zubo daga nan, ba sai ya girgiza shi bai ce ruwa ya same shi ko ina. Kenan wannan shine hujjar cewa a wajen arwalla ta khalilu sha'ar bai ciki, gashin bai jirkita shi kamar yadda yake. Ibn Rasulan yake cewa wannan kaifiya makhsusa ce ga mai tsawon gashi, wanda ke da gashi mai yawa shi ta kade ta shafa. Yace laurar da yadda hu alaihi laysil ma ila usuli yaftashu wa tadajjaru sahibu binta shada, a ce za a ce mishi sai ya memeta ta yadda ruwan ya ratsa ko ina ya buta ko ina, wanda ke da gashi da yawa to abun an bashi kumci mai yawa. Duka dai sufofin arwalla ne, wanda kusan duk ma'anun su daya ne. Hadisi na 129 yace haddathana Qutaybah ibn Sa'id haddathana Bakar يعني ابن مضر عن ابن أجلان عن عبد الله ابن محمد ابن أكيل عن ربيع بنت معوز ابن أفراء أخبرته قالت تكيتي ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضى ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ينا أرولا قالت تكيتي فمسح رأسه يشاهي كنش ومسح ما أقبل منه يشاهي أبن دي قباتا وما أدبرد أبن دي بايا wasu da gaihi da kudukukin shi kuma tunan shi wa uzunaihi da kunnuwan shi marra wahida so daya dukan su kenan ya musu shafa so daya ai duka dai hadisan ana ganiya basu da matsalawo dan duka kawai abubuwan arwalla ne hadisi na 130 ke cewa haddathana musaddad qala haddathana abdullah ibn daud an sufyan ibn sa'id an ibn aqil an rubai daga gare ta dai annan nabi sallallahu alaihi wasallam masa habi rasihi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shafa da kan shi min fadli ma in kana fi yadihi gami da wani sauran ruwan da yake cikin hannun shi kenan sauran ruwan da yake kunnan shi nan kuma an samu cewa ana iya yi da yi guda daya wannan a cikin lafazin dar qudni Allah mushi rahama cikin sunan kin shi tawadda'a wa masaha ra'sahu bi balal yadai haka yake a cikin sunan dar qudni yayi arwalla ya shahi kan shi da sauran jikar hannun shi ta ruwan da ya dauko na kunni a cikin ruwaya yake wata ruwaya yake cewa qala sai ta ce mishi kana nabi ya atina annabi ya kasance yana zo mana sai ta ambaci hadisin har zuwa karshe wanda wannan ya kaga annabi ke cewa yayi arwalla wa annahu masahar asahu bi ma'in cewa ya shahi kan shi da ruwa gaira fadli yadaihi wanda ba sauran hannuwan shi ba kenan wani sabon ruwan doko kenan daban wanda tajdidul ma kuma ta shigo wanda ruwaya ne ta ibnu lahi'a wanda yana da cikin muqtalidin daga ibnu daga habban ibn wasi har zuwa karshen hadisin a takaice dai wannan ruwayoyin su suke kawo sabanin malaman kan tajdidul ma ilahuma da rishin shi wanda kowanne sun tahi akan ruwayar da suke gani sun rajahata hadisi na 30 haddathana ibrahim ibn sa'id qala haddathana waqi'u qala haddathana al-hasan ibn salih an abdullah ibn muhammad ibn aqil an rubai ibn muawiz anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yayi arwalla fa akhala usbu'aihi sai shigar da yatsin shi mana dan kan yatsin shi fi hujrai uzunahi a cikin kohohin kunnuwan shi al-hujr shine rami ramun kunnuwan shi kenan ya shigar da su kamar da mai wannan ne yake cewa hisqubatu dakhila fi ra's ita ce kofa mai shiga cikin kunne a wajen mai ahadari ne ko ishmawi ne ahadari ne hadisi na 132 haddathana muhammad ibn isa wa musaddadun qala haddathana abdul waris al-lays daga lays ibn dahar yake cewa daga talha ibn musarrif daga baban shi daga kakan shi yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naga manzon allah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ra'sahu marra wahida yana shahokan shi so daya hatta balagal qazala har sai da kai keye shi wa huwa awwalul qafa shine harkon keya harkon alqazala shine harkon keya sai da kawo harkonta musaddad yake cewa masahar ra'sahu min muqaddamihi ila mu'akhirihi ya shahe shi daga magabacin shi har zuwa karshen shi hatta akhraja yadayhi min tahti uzunai sai da huto da hannun shi ta kalkashin kunnuwan shi kenan wajen shafawa a cikin sanadin hadisin nan mun ga lays wanda aka ce yayi ruwaya daga wa daga dalha lays ibn sulaym shine bakurai shi bakufi yayi ruwaya daga ikrama da wani shi shu'ba da sauri da ma'amar suka ce ahmad ya ce musu wannan lays mudribul hadis ne yana da idrabi fudail ibn iyad yake cewa lays la a'lamu ahlul kufa bil manasik shi yahi kowa gami da sha'anin sanin aikin haji Hafiz Ibn Hibban yake cewa yuqallibul asanid wa yarfa'ul marasil yana jijjiwa sanadi kuma yana ka mursalai yana cewa marfu'aini wa ya'ti anisiqat bima laysa min hadisihim yana kawo masiqat manyan mutane wanda hadisan da bai jiyo daga gare su ba tarakahu ya ibn al-qattan ya shafa mushi lahiya da ibn mahdi da ibn ma'inu da ahmad ibn hanbal nawawi a cikin tahzibul asma yace malamai sun yi ittifaqi akan cewa laysa mai rauni ne ba amsan hadisin shi kenan takaice ne hadisin wannan bai da inganci qala abu daud yake cewa gama abu dauda zai bayani qala musaddadun yace fa haddastu bihi yahya sai na ba yahya bayanin wannan hadisin fa ankarahu yaki shi yace wannan hadisin ba mai kyau bane yayi inkarin shi dan saboda yace akwai jahala ta musarrifi a cikin shi kuma dalha yana yiwa ya kasance dalha kakan shi yana da suhuba sahabi ne Abdul Haq yake cewa wannan sanadin bamu san shi ba. Nawawi yace Talha ibn Musarrif yana ɗaya daga cikin manyan tabi'ai wanda an yi hujja kutubu sita sun yi hujja da shi amma kakan nashi ne ba a sani ba ita ce matsalar. Ba shi ba ake tuhuma da cewa mai rauni ne a kakan da yace daga jaddihi kakan ne ba a san ba ko wane ne. Qala Abu Daud yake cewa samitu Ahmad yaqul naji Ahmad ibn Hanbali yana cewa Ibn Uyayna za'amu annahu kana yunkiruhu ya rai cewa suna inkarin wannan hadisin waye kuli yana cewa Aisha dalha an abihi an jaddihi aishi wannan ma'ana ayi shay'in haza menene wannan kamar kenan larabci da muke ji na titi ana cewa aish asali yana da asali a tarhim ne a cikin larabci ne ayi tarhim kin shi ne muke cewa ayi shay yace aish haza dalha an abihi an jaddihi miye kuma a ce dalha daga baban shi daga kakan shi kenan kaga shi ma yayi inkarin ya yi inkarin sanadin shi ma yake cewa haddathana al-hasan ibn ali haddathana yazid ibn harun قال اخبرنا عباد بن منصور عن اكرمه بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يكي تي ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتودى يا غ منزان الله انا ار والله فذكر الحديث كله يا امبتي حديثي دكن شي سلاسن سلاسن سو اوكو وما صحابي راسه يشاها دكن شو وزنيه دكنون شي مساتن واحده شافا غدا ديا كنن نان ياي نونا تيوا شافا داي ني غمي دكاي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد ها وحدثنا مسدد بن قتيبة عن حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن هوشب عن أبي أمامة ذكر وضوء النبي يا أم بتي أرولاتا النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسئلة دا أمنشن الله يا كسنتي يمسوه ينا شاهوا على المعاقين أكان هفنشي وقال يكي تي على أزنان من الرأس كنوا سنة دا تكين كنوا سنة دا تكين كي kenan da su da kai dukan su gabaki daya ana abun gakin su suna da tahiyya tahiyya dai suke gama su ake kenan idan ku suna tare kenan ba za a rarrabe su ba an ance al-uznan min ar-ra's amma kuma zan mu ga hadisin cewa yana da matsala qala sulaiman ibn harb sulaiman ibn harb yake cewa yaqulu abu umama yana cewa qala qutayba yana cewa hammad yace la adri huwa ban sani ba wannan kaulun nabi magana ce ta annabi ai ubayi ko kuma magana ubayi ko kuma magana abi umama kai yana nihin kissa al-uzayn min ar-ra's yace qutayba yana hada daga sinan daga baban shi rabi'a qala abu daud yake cewa huwa ibn rabi'a kunyatu hu abu rabi'a shi ibn rabi'a kuma al-kunya shi ma abu rabi'a mun kawo karshen wannan kenan wannan kitabin a cikin nan da yake cewa fa an karahu mun wuce shi da yake cewa za'amu mutane sun raye cewa yunkirul hadis yana inkarin wannan hadisin ibara a cikin ta akwai taqdimu wa ta'khir shine yaqulu ahmad yana cewa za'aman nasu mutane sun raya annabin u yana yunkiru hazal hadis cewa ibnu u yana inkarin wannan hadisin kenan wannan magana ake nihi da aka ce qala abu daud wa sa'imtu ahmad yaqul ibn hanbal yaqul inna ibn u yana za'amu annahu ankara kenan cikin ibara kama akwai rakaka cikin ta to taqdimu wa ta'khir ne akai kawai yadda ibara take shine cewa yaqulu ahmad ibn hanbal za'aman nasu annabun uyena yunkiru hadhal hadis ibn uyena yayi inkarin wannan hadisin kenan ibara taqdimu wa ta'khir adda kai a cikin ta anan kuma cikin wannan hadisin da yake cewa al-ma'aqaini cikin hadisin al-imam turbisti yake cewa al-ma'qu darful ayni al-ma'q shine gehen ido allazi yali al-anfa wal-uzun nan da yake kusa da kunne da wannan kamar nan gurin gehen ido nan gurin gehen ido shine al-ma'aq wal lugatul mashhura muq lugga mashhuriya sananna ita ce al-muq daga gare shi ne ma aka ciro ma wannan al-ma'aq abun ga hufi ma ana kiran shi da al-muq kamar wannan karuwar da ta abun nan da ta shayar da kare aka shigar da ita aljanna an yi ambaci da cewa fa naza'at muqaha ta ciro wannan kinta hufunta wasu kuma su fassara shi da cewa mayahinta ko lullubinta yake cewa Abu Umama shine al-Bahili shine ya hadu wannan jumla cewa maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam ce bai haqi a cikin littafin shi ma'arifatu sunan wal asar yake cewa Sulaiman ibn Harb yana rawaito shi daga Hammad yana cewa al-uznan min ar-ra's inna ma huwa min qawli Abi Umama wannan magana Abu Umama ce ba ta Annabi bace shi yasa aka kawo sabanin wannan maganganin cewa daga Annabi ne ko ba daga Annabi bane ce magana ta haqiqa inji bai haqi magana Abu Umama ce kenan hadisin sai zamana mauqufi ne ba marfu'i bane faman qala haza faqad badala duk wanda ya hadi wannan yace daga annabi ne to ya sauya abun dara qudni a cikin sunan kin shi yake cewa al-uznan min ar-ra's magana ce ta abi umama duk wanda ya hadi ba haka ba ya jirkita abun ne ba asalin ta abu umama hade ta ma'ana yayi kuskure dara qudni da bai haqi manyan malamai ne masu intiqadin ruwayoyi na hadisi suna daga cikin manyan al-muntaqidin yace mu sani cewa malamai sun yi sabani akan ar-ra's gami da al-uznan min ar-ra's kunnu suna tare da kai ne ko kuma ba haka ba daga sahabbai wajen guda 8 Hafiz a cikin At-Talhisul Habir Ibn Hajar kenan ke cewa na farkon shi shine hadisin Abu Umama wannan wanda Abu Dawud ya rawaito Tirmizi ma ya rawaito shi da Ibn Majah da Imam Al-Qazwini yace an bayyana cewa mudraj ne a cikin kitabin shi At-Taqribul Manhaj bi Tartibul Mudraj Ibn Hajar Allah mashi rahama yana da littafi yake cewa At-Taqribul Manhaj bi Tartibul Mudraj dukkan wani hadisi wata kalma da take mudraj ce idraji ne ya kawo ta a cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da magana sahabi ce ba ta Annabi ba amma aka raba ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ta hanyar kuskure Nabi hadisin Abdullah ibn Zaid wanda Munziri ya karfafar da shi da Ibn Daqiqil Eid wanda an bayyana cewa shi ma idraji ne na uku hadisin Ibn Abbas wanda Bazzar ya kawo shi dar kudini ya ce mai illa ne da idrabi kuma ya ce wahami ne babban kuskure ne daidai kin shi shine daga Sulaiman ibn Harb Musa mursal hadisi ne mursal na hudu hadisin Abi Huraira wanda Ibn Majah rawaito shi a cikin shi kuma akwai Amr ibn Husayn shi kuma mataruki ne hadisi na biyar duka hana bayanin hadisi akan cewa al-uznan min ar-ra's yazo ta hanyar sahabi takwas duk su ne suke kawo malamai suna fadin illolin su dukan su ba wanda ya inganta na biyar hadisin Abi Musa wanda shi ma dar kudini ya huddo shi yace an yi sabani akan cewa marfu'i ne ko mauqufi ne yace magana ta daidai mauqufi ne magana shi ce ba ta Annabi bace kuma ma akwai inqida'i a cikin shi kuma magana shi ce ma kuma akwai inqida'i ciki in ji dar kudini ai hadisi na shidda hadisin Ibn Umar wanda shi ma dar kudini ya huddo shi kuma ya ce mai illa ne me yasa dar kudini yake ta yawan huddawa dan saboda su ne manyan malaman ilal hadisi na bakwai hadisin Aisha wanda shi ma dar kudini ya huddo shi yace cikin shi akwai Muhammad ibn al-Azhar wa qarka zabahu Ahmad Ahmad yace ma makareci ne na takwas hadisin Anas wanda dar kudini ya huddo shi ta hanya Abdul Hakim ta Anas shi ma da ifi ne wannan shine karshen abin da Al-Hafiz Ibn Hajar ya nakalto daga dar kudini a cikin littafin shi Al-Ilal da ma kuma Al-Imam Al-Baihaqi Baihaqi Allah mashi rahama yana da As-Sunanul Kabir yana da As-Sunanul Sagir kuma yana da Ma'rifatu Sunan wal Asar to Ma'rifatu Sunan din nan sosai babu kamar shi a baban shi idan ya kawo hadisi dukkan wani kurakure da wasu hanyoyi da wasu matsaloli kusan za a kiran shi da littafin Ilal ne amma kuma Ma'rifatu Sunan wal Asar ake kiran shi haka nan yana kama da littafin Dar Qudni As-Sunan shi ma yana taba bayanin duk wanda ya kasance takhasusin shi kaza ne to sai ka gani ilimin da yake rinjaye akan shi sai ka ga yana dan daukan shi yana da tasiri akan shi koda aka samu wani malamin hadisi an kira shi wata muhadara bisa kan wani tafsiri ne yana yi din ya tar da hadisi sai kaga ya dan yawaita sama da malamin tafsiri dan saboda ya shigo gonar shi ne to shi ma haka ne dar kudini duk da malamin ilal ne amma wannan littafin dai sunan dar kudini yana dan kawo abubuwa na ilal wanda malamai suna fa'idantuwa da su sosai nan zan mu takaita mun kawo karshen wannan babu mai tsawo shine siffa arwalla ta Annabi sallallahu alaihi wasallam an kamo mai ita ta hanyoyi masu yawa cewa Annabi alayhi salatu wasalam wani yaga arwallar shi kaza yayi wani yaga arwallar shi kaza yayi idan mun samu sabani cikin ingantattun ha cikin wanda suka inganta in mun samu sabani kan mu dibin cewa ruwaya wani ta kare ta wani ne wanda yace ko so biyu ko so uku ko an samu sabani dai nuni ne kawai kan cewa shi wannan ga abin da ya ga Annabi yayi dan ya halitta Annabin yayi ya ba mu labarin shi shi ma kuma wancan ga abin da ya ba mu labari ya ga Annabi yayi kaza kuma dan ya tabbata ya gani ya ba da labarin shi ba wai yana kayyata na wancan ba kowa ya ba da labarin abin da ya gani kuma kowa bisa kan daidai yake kuma duk wanda ka dauka kai amfani da shi da ukun da biyin da dayan kowanne daidai ne a cikin masailikin yadda dai suka gabata ta halilin su abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kurakuran shi Allah mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi